This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da asuba da fatan an yi sahur lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Isra'ila ta ce za ta tura tawagar wakilanta zuwa Qatar a ranar Litinin a kokarin ci gaba da tattaunawar tsagaita bude wuta a Gaza, yayin da kungiyar Hamas da Amurka ta ayyana 'yar ta'adda ta nuna sha'awar shiga tattaunawar tare da masu shiga tsakani daga Misra da Qatar akan fara tattaunawar fuska ta biyu ta yarjejeniyar tsagaita wutan da ke fuskantar jinkiri. Sadarwa daga ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu bata bada wani karin bayani ba, sai dai kawai ta ce ta amince da gayyatar masu shiga tsakani masu samun goyon bayan Amurka. Kakakin Hamas Abdul Latif Kanu shi ma bai yi karin bayani ba. Wata ɗaya kenan da ake jinkirta tattaunawar fuska ta biyun. Babu wani karin haske nan da nan daga fadar White House, wadda ta tabbatar a ranar Laraba cewa ta yi tattaunawa da Hamas kai tsaye, lamarin da ya zo da al'ajabi. A makon da ya gabata, Isra'ila ta matsawa Hamas lamba ta sako raguwar mutane da take garkuwa da su na karin lokaci a fuskar yarjejeniyar ta farko, wadda ta kare a ƙarshen makon jiya, da kuma ɗaukar alƙawarin shiga tattaunawar ƙarshe. Ana sa ran Hamas har yanzu tana rike da mutane 24 da kuma gawarwaki 34. Rasha ta faɗa a jiya Asabar cewa sojojinta sun sake kwace ƙauyuka uku da Ukraine ta kwace a kan iyakarta ta yankin Kursk, a wani sabon koma baya da Kyiv ta ƙara fuskanta kafin tattauna kawo ƙarshen yakin. A jiya Asabar ne shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar da babbar tawagar da za ta haɗu da Amurka, ciki har da ministoci a Saudi Arabia a ranar Talata, a yunkurin kyautata alaƙarsa da gwamnatin shugaba Donald Trump. Wakilin Amurka Steve Witkoff ya faɗa a ranar Alhamis cewa Washington na son tattaunawa a kan tsarin fasalin yarjejeniyar zaman lafiya. Muna sa ran tattaunawa da kuma amincewa kan muhimman shawarwari da matakai, in ji shugaba Zelensky, inda ya nana ta cewa Ukraine ta shirya wa duk wata tattaunawa mai ma'ana. Adadin mutane da suka mutu kwanaki biyu bayan tashin hankali tsakanin dakarun tsaron Syria da kungiyar 'yan bindiga masu biyayya ga shugaba Bashar al-Assad da aka hambarar, da kuma kisan ramuwar gayya da ya biyo baya, ya karu zuwa mutum 1,000, a cewar wata kungiya mai sa ido akan yakin a jiya Asabar, lamarin da ke zama tashin hankali mafi muni tun bayan yakin Syria shekaru 14. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Syrian Observatory da ke zama a Burtaniya ta ce bayan kashe fararen hula 745 da galibi aka harbe su kurkusa, an kashe jami'an tsaron gwamnati 125 da kuma mayaƙa 'yan bindiga 148 masu alaƙa da Assad. Ta ƙara da cewa an yanke wutar lantarki da ruwa a wasu manyan wurare a birnin Latakia. Rikicin da ya ɓarke a ranar Alhamis shi ne tashin hankali da ke zama ƙalubale ga sabuwar gwamnatin Damascus, watanni 3 bayan da kungiyar 'yan bindigan ta kwace iko bayan hamɓarar da Assad. Gwamnatin ta ce tana mayar da martani ne akan hare-haren da raguwar dakarun Assad suka kai, kana ta ɗora alhakin tashe-tashe hankula akan ayyukan ɗaiɗaikun mutane. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata gobara mai yaduwa cikin gaggawa ta kona wani yanki mai girma a gundumar Long Island ta jihar New York a jiya Asabar, wadda ke samun karfi daga wata iska mai karfi da ke kadawa, wadda ta kuma ta da hayaki da ya turnike sararin sama, lamarin da ya sa aka kwashe mutane zuwa wata tungar soja kana aka rufe manyan hanyoyi. jama'a sun dakile uku cikin hudu na wutar da ta tashi yayin da aka kuma dakile kashi 50 cikin 100 na ragowar dayan gobarin da ta tashi a West Hampton bangaren wasu gine-ginen kasuwanci guda biyu sun kone amma jama'a sun ce babu gidajen fararen hula akan hanyar wutar an kai wani ma'aikacin kashe gobara da ya samu raunin kunar wuta zuwa asibiti babban jami'in gundumar Suffolk Ed Romain ya ce babbar damuwar mu ita ce iskar da ke kadawa saboda iskar ce take hura wutar gwamnatin jihar New York Kathy Hochul ta ayyana dokar ta baci kana ta ce hukumomin jiha suna kai dauki wurin kashe gobaran a yankin Pine Barrens wani wuri mai yawan katako da ke gabas da birnin New York a ƙarshe hukumomi a kasar Argentina sun faɗa a jiya Asabar cewa birnin Bahia Blanca mai tashar jirgin ruwa ya lalace sakamakon ruwan sama da ya kai na shekara guda a cikin sa'o'i kalilan lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 13 tare da fidda wasu ɗaruruwa daga gidajensu
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa. A duniyar gizo tun da ke tabo dubbatutuwa da suka jibance mu amanar matasa a kafofin yanar gizo sunana Halima Abdulrauf jagorar shirin madalla a yayin da masana ke ci gaba da neman mafita mai dorewa ga matsalolin da ke tattare da mu'amalar matasa da kafofin sada zumunta musamman ma yada abubuwan tsiraici badala labaran ƙarya zage-zage cin mutunci da dai sauransu shin na wannan mako yayi nazari ne akan dabarun da za a yi amfani da su wajen sauya tunanin matasan garaja'a akan bangarorin da za su riƙa taimakawa rayuwarsu na yau da kullun a kafofin sada zumunta a bisa wannan yanayi muka fara ji ta bakin ƙwararrun mutane masu amfani da kafofin sada zumunta dan shimfida akan inda matsalar take kafin a je ga mafita
sunana Abubakar Muhammad Abujega kin kawo maudu'i mai matukan muhimmanci wanda ya kamata a ce tuntuni mun zauna mun tattauna mun ga yanda za a samu mafita akan irin waɗannan abubuwan da matasan mu suke yi wato abin takeici zaki ga cewa yanzu abin ya kai ga har zaki samu almajirai sun yi gungu a cikin su wani lokaci sun hada kudi sun siya wannan wayar tike sun saka mata data sun zauna suna kallon fina-finan bata ko kuma suna kallon duk wani abin da zaki ga cewa zai soya musu tunani ta hanyar banza duk nan zaki ga yara suna koyan abubuwa da dama wanda in kika duba zaki gani akasarin a kudu ba haka ake ba wanda zaki ga su suna da ma wurare da suke budewa don koya wa matasa abubuwan da za su gani a video su yi amfani da shi don su dinga samun kudaden shiga in kika duba tarihi shi ilimi da mutum sai ya tashi ya yi tafiya a kafa wa tafiya mai matukan nisa kafin ya samu ayan alkur'ani ko kuma ya samu wani ilimi guda daya da zai zo ya amfani ma al'umma to yanzu nesa ta zo ma mutane kusa ya kai zamanin da yanzu a wayan hannunka da dan dacin naira 100 za ka ga cewa ka koyi ilimi na addini na zamantakewa dan wasu suna nan babu abin da suke sai kokarin koya ma mutane irin wannan ilimin to amma kuma sai ake samu akasin haka shi kuma wancan ya koya maka abin da ba zai kai ka ko ina ba sai dai kai ga halaka
na'am gare ki malama ana Usman ina matsalar take
a gani na babban matsala da ake samu shine rashin sanin ya kamata ko rashin sanin kai wato self awareness saboda idan mutum ya san kanshi ya san abin da ya kamata ya san inda ya fito kuma ya gane inda yake a lokacin nan kuma inda zai je wato kenan kaman goal ba zai bari waɗannan matsalolin da ake samu ya shiga tsakanin shi da achieving waɗannan goals din ba
a kokarin nazari akan wannan matsalar don gano ko akwai kamanceceniyar mu'amala da kafofin sada zumunta tsakanin matasan Najeriya da wasu kasashen duniya mun ji ta bakin jigo a jam'iyyar APC wanda ya rike mukamai da dama a matakin kasa barista Ismail Ahmad wanda aka fi sani da Lida ga bayanin shi
kusan kamar yadda duniya da take kenan gaba daya kwanan nan da dawo daga Ingila don muke attending wani conference da ake kira Alliance for Responsible Citizenship. Yawanci wanda suka halarci wannan taro ɗan siyasa ne, wanda kai ta matasa da kuma wanda suke dan gaba kadan daga kasashen yamma musamman America da ita Ingila da sauransu. To kusan su ma akwai sashi daban da aka ware ake irin wannan korafin akan me yasa matasa yawanci ke mai da hankali akan abin da zai zama ko na nishadi da sauransu. To su abin da yasa na sai bambanta da namu, saboda kusan kowane fanni ne mai zaman kansa wanda yake kawo cigaba ko karuwa a harkar tattalin arziki. Mu a Najeriya, musamman arewacin Najeriya, na farko dai ba mu da culture zan ce kusan na karatu ko a mai da hankali akan abin da ya dame mu. Wannan yanar gizo ko in ce abubuwan sada zumunta da ake kira social media ya kawo abubuwa daban-daban na cigaba, amma kuma ya kawo nakasa sassa daban-daban. Mutane attention span din su da suke mai da hankali akan abu ya ƙara raguwa, kuma abu ne kawai da ake so ko a gani a tattauna a kai, ko a yi gulma, ko a ci zarafin wani, ko a ga sirrin wani, ko wata, ko wani abu makamancin wannan ya fi ɗauke mutane hankali. Kuma gaskiya wannan abun ba kawai ga matasa ba ne, har da mata da mutane ma da yawa wanda ba sa cikin matasa.
Madalla, to masu sauraro kar ku sha'afa, shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. Baya ga jin shimfiɗa akan matsalar nan, ƙwararriyar lauya ta ce daga gida ya kamata a yaƙi wannan matsalar.
First of all, I think it has to start from the family unit. People have to be serious about parenting values. A rage wannan harkan vanity din da shirme da shashanci, to schools as a mentors su rinka guiding yaran a duk schools haka. Tunda in the north predominantly we have all these Islamic schools, and I'm sure for the Christians too there are Sunday schools. So from there za a fara instilling values na cewa duniya is not about waya ko kuɗi. It has to start from there, from the family unit, and then maybe some parents support schools. Secondly, we have to go back to our communities and give back to the underprivileged, maybe sisama, at least sound primary education. It's not an issue that government or one person can sort out alone. Kowa has to be intentional about these things, has to take proactive steps to give back. Yara need to be educated on the digital space generally, its uses. Ba wai is attacker, it's just about okay abrige na
wadanne tsare-tsare ya kamata a bi wajen kawo sauki ga wannan matsalar. Bari mu ji daga bakin ƙwararriya mai mu'amala da kafofin sada zumunta.
Sunana Maryam Abbas Abdulkadir Bichi, wadda aka fi sani da Maryam Bichi. Ni ƙwararriya ce a bangaren kasuwancin zamani, wato digital marketing. To gaskiya na farko dai ni ana wa ganin tsari na farko shine matasa su zamana gabaki ɗaya akwai sincerity of intention, wato sun ƙudirci niyyar cewa za su sauya. Na biyu kuma, ta yaya za a yi a haɗa ƙarfi a tallafa wa su masu wallafa abubuwan alkhairi, kamar masu wallafa abin da ya shafi ilmantarwa, wayar da kai, in ma nishaɗi ne nishaɗi wanda bai kaucewa hanyar addininmu da al'ada ba. A ringa ƙarfafa musu gwiwa wajen a ringa turawa, ana musu liking, ana musu reposting don su ƙara samun su ma visibility. Sannan masu wallafa-wallafan abin da bai dace din ba, yaya za a ce su ma an kokari an dakile su an yi discouraging din su? Shine ta hanyar a daina yawan bibiya. Kamar misali, akwai wani bawan Allah da ya ringa reposting din account din wani, yace da Allah a je a yi reporting din sa saboda yana da yada badala, kuma mutane da yawa suka je suka tai. So ni ana wa ganin waɗannan abubuwan su ne za su karkato da hankalin mu gane cewa bibiyar abubuwan da ba su da amfani da gulmace-gulmace ba shi bane ba. Kuma su masu yi din idan ana yi musu irin haka, zaki ga suna gajiyawa, an kuma ci gaba da wayarwa da matasa kai.
A bangaren ki ba malama Ana,
yanzu kan mafita shine ya kamata mu koma drawing board, wayar da al'umma akan the need to kowa ya zana goals, ko wani namiji, mace, yara da suka yi girma da za su gane wannan bayanin, kowa ya zana su da su zama guiding principles, ko kuma a samu guiding principles. Ma'ana shine kaman dokoki, ko ba dai dokoki haka nan can ba dai, amma ya kamata kawai ba ana rayuwa kullun a kwana a tashi kawai a ci abinci a yi sallah harkokin rayuwa kawai a koma bai bacci ba. Ya kamata kowa ya zana dokokin da zai iya kiyayewa da kuma abin da za a san shi da shi, wato kaman values. Aka ce malam wani yayi kaza kaza, a ce a'a ba a san shi da wannan halin ba, ko baya gurin, ya kamata a ce mutane za su shaida su ce a'a shi zai iya yin wannan, shi ba zai iya yin wancan ba. Kuma ya kamata a samu a koyar da al'umma akan the need for kaman empathy, kaman emotional intelligence, the communication skills, the irin non-cognitive skills, haka is very important.
Gare ka Malam Abubakar.
Wato abu ne wanda zan ce miki yake da dan wahala, amma dai idan muka hada karfi da karfi muka zauna wayar ma matasa kai ne kullun ta hanyoyi daban-daban, sadarwa na zamani, cin ta hanyar radio ne, television ne, ta duk wani hanya da muke gani zamu kokarin sako zai kai musu matasa, a nuna musu amfanin kallon videos din da zasu dinga ƙara musu ilimi. Abinda ya kamata mun kenan malaman addinin mu duk lokacin da suka hawo munbari su kokarin gaya ma mutane. Zan iya gaya miki cewa yanzu addu'o'i da yawa da nake kallon video na same su.
Sai kuma leader barista Ismail.
To gaskiya ni gani nake to abinda ya kamata a yi, malaman mu na addini musamman dan babu mutanen da suke da influence akan abinda al'umma ke shiki ko suke impression akan mutane kaman malaman addini. To kamata a ce ai wani conference mai karfi inda za a jawo mutane daga sassa daban-daban, musamman malaman addini da malaman mu na makaranta na boko da kuma matasan da suka yi gaba suka san abin da suke, da gwamnatoci da ire-iren ku mutane masu zaman kansu masu jawo hankalin mutane, a samu a yi wata zama wanda za a iya gane abin da ake ciki a ga yadda za a yi a shawo kan wannan abu.
Madalla, muna godiya malamai alƙalaman ƙididdiga da sun yi nuni da cewa matasan Najeriya da dama na amfani da kafofin sada zumunta wajen samun kuɗaɗen shiga, sai dai akwai gibi wajen amfana da kafofin musamman tsakanin matasan arewa, lamarin da masu fafutuka kamar Shafi Bello suka ce dole ne a tashi tsaye wajen bude cibiyoyin da za su taimaka wa matasan. To masu sauraro gabaki ɗaya, kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin da wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin, ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi, mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla, yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako, kuma na farko a cikin wannan wata na Ramadan, zai yi magana ne akan mahimmanci ko kuma fa'idar yin azumi musamman ma ga lafiyar jikin dan Adam. Shin ko kun san cewa yin azumi na da matukar mahimmanci wajen inganta lafiyar jiki? Ko kun san wannan lokacin da ake dauka ba a ci abinci ba yayin da mutum ke azumi na taimakawa wajen rage yawan sukarin da ke cikin jikin dan Adam, da hakan zai rage hatsarin kamuwa da ciwon suga, wato diabetes. Haka kuma azumi na taimakawa wajen inganta lafiyar kwakwalwa, zuciya, rage kiba ko teba, hana kasala, yana kuma taimakawa wajen inganta garkuwar jiki da sauransu. Domin tattaunawa kan wannan batu, muna tare ne da Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi, inda ya fara da yi mana bayani game da alfanun yin azumi ga lafiyar dan Adam. Likita, gare ka.
Azumi dai yana da muhimmanci ga lafiyar dan Adam, kamar yanda da farko ma Allah subhanahu wataala ya faɗa, ya ce a yi shi, aka nuna kuma muhimmancin shi a jikin dan Adam ta fannin kwakwalwa, lafiyar kwakwalwa kenan, da lafiyar zuciya, da lafiyar cikin mutum, da lafiyar garkuwar jiki, duka azumi na taka rawa matuƙa.
To likita, ta yaya azumi ke taimakawa wajen rage sugan da ke jikin mutum?
Azumi yana taimakawa matuka gurin rage sugan jikin dan Adam da kuma daidaita shi, saboda da farko dai yayin da mutum yayi sahur, ya ci abinci, ya sha ruwa, dan zirga-zirgan da mutum yake yi na zuwa kasuwa ne, na zuwa office ne, na zuwa gurin wa'azi ne, ko na zuwa makaranta, wannan energy da yake samu ko kuma energy da take samu na yin wannan zirga-zirgan duka saboda taka rawan suga ne yake jikin dan Adam, wanda ba dole a ce mutum ya sha sugan directly ba, ko bato la Allah ya ci abincin da akwai sugan kenan, wato kamar a ce carbohydrate kenan. So da zarar mutum ya samu wannan kuma a cikin abincin shi, so sai ga dadin Allah subhanahu wataala ya samu yayi duka zirga-zirgan da ya kamata a ce yayi, duk da dai yana yin su, karfi yana raguwa, kasala yana zuwa, wannan kuma yana nuna alamun sugan yana raguwa kenan. Kamar yanda dai mutum za a ce ya samu yana a mota, yayi full tank, so sai kuma yazo ya dan fara zirga-zirga a cikin gare su. Da zarar zirga-zirgan nan aka yi minti 30, aka yi awa 1, awa 3, awa 4, to dole man nan da aka sha zai ragu. So hakan shi ma dole sugan mutum ya sha a jiki jikinshi zai fara raguwa.
A likitance, ta yaya azumi ke taimakawa wajen inganta lafiyar zuciya?
Azumi yana matukar taimakawa gurin lafiyar zuciya ta fannuka kamar haka. Na farko dai kamar yadda muka sani, abin da ya hada da hawan jini ya hada da zuciya, saboda zuciya da jini da jijiya su guda uku nan ne suke haduwa sai a samu wato ainihin hawan jini ko kuma saukan jini shi din kanshi. So da zarar mutum ya kasance yana da hawan jini, saboda azumin da yake yi yana taimakawa gurin rage kiban mutum ko kuma weight management kenan in general haka, so sai kasance ya taka rawa matuka gurin rage blood pressure. Haka ma kuma dehydration ko kuma ince rashin isasshen ruwa a jikin dan adam shine babban dalilin da yasa ake samun low blood pressure. So duk wanda suke cewa suna da low blood pressure, kashi 90 din su a cikin 100 saboda rashin isasshen ruwa ne a jikin su. So kun ga kenan ga wanda suke da hawan jini, tunda ana azumi mutum zai iya shan ruwa ba sai lokacin da ya kamata ko lokacin da aka amintar masa addinance, to wannan rashin shan ruwan aka samu dehydration, to nan dehydration din tunda kun ga da mun san yana causing low BP, to at the same time ma yana rage hawan jini. So wannan shine na farko. Na biyu kuma yana matukar taimakawa gurin cholesterol levels din mutum da daidaita su. Wato aka ce cholesterol zamu iya cewa kenan kitse ko kuma maiko, wanda sun rubu kashi biyu, muna da low density lipoprotein, muna da kuma high density lipoprotein. Sai dai kawai anan low din shine marar kyau, high din kuma shine mai kyau. So kitse ne ko ince maiko ne wanda in ya taru a jikin dan adam yake iya munana zuciya ko kuma ya kasance ya kawo matsala wa zuciya, wanda kuma matsalan yakan akuni yayin da wannan maikon ya yawa yakan je ya makale a cikin jijiyan dan adam. So yayin da jini yazo wucewa sai wannan maikon ya hana shi wucewa da ya cancanta. Zamu iya cewa alal misali mutum ya samu tiyo ne da ruwa a ciki, amma kuma a ce akwai gantsakuka da yawa a cikin wannan tiyo din, so kun ga ruwa zai na fitowa sai da amma ba zai fito yanda ya cancanta ba, kuma ko da ya tashi fitowa ne zai iya fitowa da wannan dattin gantsakukan. To wannan zamu iya cewa nan dattin gantsakukan shine maikon da yake mannuwa a ta cikin jijiyan mu, kamar yanda gantsakukan yake iya mannuwa ta cikin wannan tiyo din nan. So wannan maikon kuma yayin da ya fara taruwa ba yi komai akai ba, to yakan iya datsar da wucewan wannan jinin. So da zarar ya datsar da shi kuma sai a samu condition known as atherosclerosis. Wannan atherosclerosis din kuma yana taka rawa ne saboda plaque formation of fat din, wato yayin da ya kasance an samu hawa na wannan maikon da baya da kyau a jikin dan adam sai je ya makale cikin jijiya ta ciki, to sai hana jini wucewa. So da zarar mutum kuma ya kasance yana azumi, to idan Allah subhanahu wataala hakan baya faruwa, saboda mutum baya yawancin abincin da yake kara maikon ma in the first place, kuma baya ma samu ya ci abincin da yake so ko kuma take so a lokacin da suke so, saboda akwai regulation da lokacin da mutum zai ci abinci da kuma irin awannin da zai yi wanda ba zai ci abinci ba. So wannan shine manya-manyan hanyoyi guda biyu da yake taimakawa gurin lafiyar zuciyar dan adam.
To likita, ta yaya ma yin azumi ke taimakawa wajen lafiyar kwakwalwa?
So azumi tabbas yana taimakawa matuka gurin lafiyar kwakwalwar mutum ta fannin gyara wani abu shi cognitive function. Wannan cognitive function din nan kuma a takeice shine sashi na kwakwalwa ko na jikin dan adam, a fannin kwakwalwa da yake taimakawa gurin tunanin mu, gurin nutsuwan mu, gurin hankalin mu, gurin yanke hukuncin mu, gurin shawarwa kan matsaloli na yau da kullum, gurin su nazari tare da sauransu haka. So yanda kuma hakan yake faruwa shine ana samu wani abu shine neurogenesis. Kuma daga wadin neuro yana nufin neurons kenan, wannan sashi ne na kwakwalwar mutum da yake gina kwakwalwar in the first place. Genesis kuma shine production of the neurons kenan. So yayin da mutum yake azumi, wani bincike ya tabbatar da cewa ana samun wa'innan production of the neurons din, kuma yana taimakawa matuka sosai gurin cognitive function. Na biyu kuma aka samu neuroprotection. Wannan neuroprotection din kuma kamar yadda na faɗa, neurons din da suke gina kwakwalwar, to suna samun kariya saboda azumin da mutum yake yi, suna samun su huta, ba sa samun suna yin kaman irin aiki da mutum yake lokacin da baya azumi, saboda yawanci yace da mutum yake yi abinda da zarar mutum yana kuma wato ainihin azumi yana samun hutu na kwakwalwa, hutu na zuciya, hutu na jikin shi, tare da hutu na abincin da yake ci da kuma abincin da abin da yake sha kuma.
Shin akwai wasu ƙarin bayanai da ya kamata mutane su sani game da amfanin yin azumi ga lafiyar su?
Eh, tabbas akwai su. Ai kamar yanda muka faɗa, yana taimakawa gurin lafiyar cikin mutum, saboda kamar yanda muka sani mutum yakan ci abinci akai-akai. So cikin adam yana taka rawa matuƙa gurin narkar da abinci, wato digestion kenan, tare da fitar da abincin. To da zaran ka dan bar cikin ka ya samu ya dan huta, so ba abun mamaki bane wa'annan duka su ma functions din nan za su samu su huta. Sai ga gastric lining din ka, wato ko gut lining kenan, wanda shine sashin cikin mutum ta ciki, so sai ganin shi ma yana samu yana karfafawa, yana ƙara samun hutu, and sai ga digestion din is faster kuma is better yayin da mutum ko da ma ya sha ruwa daga baya. Na biyu akwai microbiota balance ko kuma microbiome balance, wanda shi microflora ko microbiota wa'ansu bacteria ne wanda su kuma suke da kyau, ko ince positive bacteria kenan, wanda ana samu su a cikin dan adam. So wallahi wata rana suka yi kasa, wata rana suka yi sama, amma in mutum yana azumi, so da Allah subhanahu wa ta'ala, sai kaga sun daidaita, sun yi yanda ya cancanta. So wannan shi ma yana da matukan kyau ga wanda yake da azumi. Sai kuma samu autophagy. Autophagy daga wato auto yana nufin automatic, phagy kuma shine yayin da sinadaran cells din jikin dan adam suke fitar da wa'ensu datti na jikin dan adam da baya bukata, musamman da fannin fitsari ko ta fannin bayan gida ko ta fannin zufa, saboda azumin da mutum yake yi akan samu irin su homeostasis tare da a lot of other very very important key factors din da alhamdulillah suke taka rawa. Sai sa azumi kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ayi, so abu ne wanda a likitance yana da matukan amfani.
To likita, daga ƙarshe wace shawara zaka ba ma waɗanda ba sa iya cin abinci musamman ma idan an sha ruwa?
Babu mamaki bane ka samu wanda gashi sun gama azumi ko ince sun sha ruwa, amma kuma idan suka zo shan ruwa sai su je ba su da shaukin cin abinci ko kuma ba su da shaukin shan ruwa ko kuma wani makamancin haka. So gaskiya irin wannan shawaran da muke bayarwa, inda har kasance ka fadi ko kuma kin fadi cikin irin wannan mutanen, to yakan taimaka wata rana a dai amfani da fruit salad inda aka samu hali. Fruit salad kuma hada da dan kayan itace haka, irin kamar zuwa ce dan lemu, dan ayaba, su dan kankana ko su abarba, naka dan hada su wanda yake da hali ma zai hada da su grapes ko kuma apple. So koda ma duk abin da mutum Allah ya samu hali to zai dan yi hadawa, to akai mixing wa'innan to yana taimaka gurin ba mutum appetite. Kuma koda mutum yaji baya jin shaukin sha inda ba wai amai bane zai sashi alal misali, so dan Allah ya hakuri ya dage ko kuma ta dage su ga sun sha wannan, saboda zai ba su appetite, zai dan musa dan dano kenan a takeice. Na farko, na biyu, zai dan kara suga a jikin mutum, saboda mutum ya yi awa da awanni bai ci ba bai sha ba, so dole sugan jikin shi yayi kasa, hakan zai sa masa kuma ya dan samu kuzari da dan karfin fita sallah. Sannan ku kuma tunda yawanci daga cikin wannan fruit din akwai ruwa da yawa a cikin su, musamman kankana, to kuma ko mutum ma baya jin shaukin shan ruwa, so wannan ruwan da yake cikin kankana da su lemu da sauransu haka, to shi ma zai taimaka matuka gurin fighting dehydration din da ya samu lokacin da yake azumi. So a cikin kiyayen haka kuma a dan kokata yin haka, haka ma kuma wanda ba su samun damar yin sahur, so koda wannan fruit salad din ne suka yi amfani da shi, to shi ma zai taimaka. In so haka idan da sallah asham can karfe 8 da rabi zuwa karfe 9 alal misali, to mutum zai iya zuwa ya zauna ya gwada cin abinci insha Allah ta'ala, to zai ji daman ko yace zai ji dandanon cin wannan abincin.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar da mu a cikin shirin, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nike cewa ku tare mu a wani makon inda zamu tattauna kan yadda mutane ya kamata su kula da kansu musamman a wannan lokaci na azumi. Mu huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Mun tashi lafiya. Ni ne mai suna Silva Musa a nan Kaduna. Kamar yanda muka sani, muna lokacin azumi ne wanda mu Krista muke kiran shi Lent. Lent lokaci ne da Yesu Kristi a cikin Matta, a cikin Luka da kuma Yohana, Yesu Kristi ya yi azumi na tsawon kwana 40 bai ci ba bai sha ba. Saboda mu mabiyansa muna bin gurbinsa, to akan fara wannan azumi kwana 40 kafin na Easter. To abubuwa guda uku ake bukata ga kowane Krista a wannan lokaci na Lent. Farko shine addu'a. Ana bukatan kowane mabiyan Almasihu ya kasance mai yin addu'a. Zaka nemi gafaran zunubanka, zaka yi addu'a saboda wayansu, zaka yi addu'a saboda kanka. Na biyu, ana bukatan ka kayi azumi. In baka iya yin azumi sai ka rage cin abincinka a wannan lokaci, domin kana tunawa ne da rayuwar Yesu Almasihu lokacin da ya zo duniya. Na biyu da shi, ana bukatan ka ka zama mai bayarwa, kana ba ma waɗanda ba su da shi, marasa galihu. Za ka iya tattara kayanka ka kaiwa gajiyu, ka kai ba marayu, da kuma wannan yanayi da muka samu kanmu na rashin tsaro da ake samu waɗanda aka kona musu gidaje ko kuma aka karkashe yan uwansu wurin da ake kira IDPs. To a wurin za ka iya kai taimako ko ki kai taimakonki. A ƙarshe, mu sani cewa Yesu Kristi mutuwansa da tashinsa ya bamu yanci, ya bamu zarafi mu kira ga sunansa, domin akwai jarabobi daban-daban wanda Yesu Kristi ya fuskanta. A wannan yanayin nan ma akwai jarabobi da za su zo mana, amma ya za mu yi mu fuskanci waɗannan jarabobi mu kuma ci nasara ta wurin yin addu'a da kuma yin azumi. Ubangiji Allah ya bishe mu. Amin.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.